Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To baban lafiya alhamin shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa, tare da gargadi yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rasha. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu. Haka zalika, mace-mace da cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Kana jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Kadirlai mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa a kan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaɓen ƙasar da za a yi a shekara mai zuwa.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo da ke Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu hudu a birnin Ibadan, bayan da wasu 'yan fashi suka kai hari kan wata motar daukar kuɗi. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulim ya koka ta rashin wutar lantarki fiye da shekara guda a birnin Maiduguri da kewaye.
Magana wutar lantarki wani abu ne wanda yana hana ni bacci kullum da rana, da cewa sun ruka da kuma wuce haro wuri inna hu alimun bi zat, ko na yi magana ko na shiru ne ko na yi magana, Allah ya san abin da yana cikin bukata, ba mu yi bacci ba.
Bayan nan kuma muna tabbatar da rahoto kan ziyarar da shugaban kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross da gudanar a jihohin Difa da Tillaberi da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma in sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa, tare da gargadin yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rasha. Da yake bayani a wata tattaunawar talabijin da shirin labarai NBC ta Amurka, Biden ya ce Amurkawa su bar kasar yanzu. Muna magana ne akan ɗaya daga cikin kasashe mafiya ƙarfin soja a duniya. Wannan wani mawuyacin lokaci ne, kana abubuwa ka iya rinchaɓewa a cikin gaggawa, in ji Biden. Shugaban Amurka ya ce ba zai tura sojoji zuwa Ukraine ba, ko da kuwa saboda aikin ceto Amurkawa ne idan Rasha ta kai mamaya. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, yayin da yake magana da manema labarai a yau Juma'a lokacin da yake taro da takwarorinsa daga Australia da Japan da India a kungiyarsa ta Quad, ya jaddada kashedin Biden, yana mai cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai mamaya a kan Ukraine yayin wasannin Olympics na lokacin sanyi da ake yi a Beijing, wadda ke karewa a ranar 20 ga watan Fabrairu. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu. Haka zalika, mace-macen cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Muna sanar da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar, misalin samun kayan yin gwaji, ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa, in ji Dr. Mashidiso Muwati, yana faɗa a jiya Alhamis. A Indiya kuma, ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce an samu sabbin kamuwa da COVID-19 58,077 a yau Juma'a. Kamar Afirka, jami'an kiwon lafiyar jama'a su ma sun yi gargaɗi cewa ba dukkan labarin COVID-19 ake ganowa ba a Indiya. Mutane kimanin 3,000 ne hukumar birnin New York za ta iya koransu yau Juma'a idan ba su biye wa dokar yin alluran COVID-19 da aka ɗora a kan dukkan ma'aikacin hukumar birnin ba. Ma'aikata sun yi zanga-zanga, amma magajin garin birnin Eric Adams ya yi tsayin daka wurin tabbatar da dokar da tsohon magajin gari Bill de Blasio ya kafa. Ba muna koransu ba ne, mutane ne kansu suke barin aiki, Adams yana faɗa a wannan lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Candlelight mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa akan kafa wata hadakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaben kasar da za a yi shekara mai zuwa. Shugabannin jam'iyyun adawan guda shida wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta Cambodia National Rescue da aka haramta sun faɗa wa sashen harshen kasar na Radio RFA cewa sun sa ran za su kafa kungiyar hadaka da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wanda aka shirya yi a farkon watan Yunin bana, amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan. A maimakon haka sun ce sun daidaita akan muradun aiwatar da sauye-sauyen zaɓe nan gaba kaɗan, yayin da suke kokarin kulla kawancin akan lokaci don kalubalantar jam'iyyar CPP a babban zaɓen watan Yulin shekarar 2023. Shugaban jam'iyyar Cambodia Reform da tsohon babban jami'i a jam'iyyar CNRP O Chanrath sun faɗa wa gidan rediyon RFA cewa jam'iyyun na nan na aiki a hankali.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu hudu jiya Alhamis bayan da wasu 'yan fashi da makami suka kai hari kan wata motar ɗaukar kuɗi a IDFA da ke ƙaramar hukumar Ibadan ta Arewa. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Wasu 'yan fashi da makami sun kai wa motar ɗaukar kuɗi hari a unguwar Idiakwe da ke yankin Iwo Road a cikin birnin Ibadan. Rahotanni sun nuna cewa 'yan fashin sun auka wa motar ɗaukar kuɗin jin kaɗan bayan da tabbar harabar wani banki da baya da nisa da ofisin 'yan sanda na Testing Ground Ibadan. Suna ta harbe-harbe wanda ya firgita mutane da dama, kana suka rinka neman mafaka. Uwar gida Ongozi Onadeko ita ce kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar Oyo ta tabbatar da kaiwa motar ɗaukar kuɗin hari.
The kind of a coordinated attack which was still trying to find out what actually happened because they trailed the bullion van from where it went to get money and to dispense it to the place. You could see the shots.
Madam Ungozi Onadeko tace an shirya wannan hari ne, muna kokarin binciko abin da ya faru saboda 'yan fashin sun bi samun motar kuɗin daga inda ta ɗauko kuɗi zuwa inda za ta sauke kuɗin. Tace kuma kuna ganin inda 'yan fashin suka yi wa motar ruwan wuta, na tambaye ta ko menene gaskiyar cewa an kashe mutane a harin kuma an yi gaba da ɗimbin kuɗi. Sai tace,
I can definitely say now what actually went on, but the exit and inlet into Oyo State, we've all blocked the area, so we're trying our possible best to get them to know actually what happened. So
CP Onadeko tace bazan ce hakikanin abin da ya faru ba a halin yanzu, amma duk wata hanyar shiga da fita a jihar Oyo mun kange ta, don haka muna kokarin kamo su don mu san gaskiyar abin da ya faru. Rahotanni sun nuna cewa an halaka 'yan sanda biyu da wani farar hula. Me zaki ce?
I can tell you for sure that two of my men were shot on the leg. So let's just check what went on. Let's investigate and then we'll be able to tell you, give you more details.
Tace ina ba da tabbacin cewa 'yan fashin sun harbewa 'yan sanda biyu kafafu, saboda haka ku bari mu bincika mu ba ku cikakken bayani a game da harin. Sai dai rahoto da binciken 'yan sanda na baya-bayan nan ya nuna cewa 'yan fashin sun hallaka 'yan sanda biyu tare da wani farar hula daya, kana sun raunata mutane hudu. 'Yan fashin dai sun yi gaba da wasu magudan kuɗi da har yanzu ba a san yawan su ba. Idan ba a manta ba, a shekarun baya an taɓa samun 'yan fashi da makami sun kai wa kurmar motar ɗaukar kuɗi hari a Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Juma'a, Japan da India sun yi alƙawarin ƙarfafa yin aiki tare wurin tabbatar da ganin cewa yankin Indo-Pacific ta fice daga tilastawa, wani mataki da ke zama hannunka mai sanda ga yunkurin fadada ayyukan tattalin arziki da na soja da China ke yi, yayin da manyan jami'an diplomasiyar ke taro akan sauyin yanayi da batun COVID-19 da kuma wasu barazana. Ministocin harkokin ƙasashen wajen ƙungiyar Quad wata kawancin kasashe hudu sallashi takobin gudanar da aikin jin kai da yaki da ta'addanci da kusan yanar gizo da tsaron harkokin ruwa da kuma kalubale da ke tattare da harkan kasuwanci a duniya duk da cewa ban shafi ayyukan kungiyar ba batun rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen yamma da kasar Russia akan Ukraine yana cikin ajandar taron inda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya alakanta jirgin sojoji da Moscow ke yi da kalubalen da dokokin kasa da kasa ke fuskanta wanda ya ce kungiyar ta kwana za ta kiyaye su Blinken ya isa Australia ne a wannan mako yayin da Washington ta shiga wani gagarumin rikici da Moscow wadda ta jibge kimanin sojoji 100,000 a kusa da iyakar Ukraine lamarin da ya tsorata kasashen yamma cewa tana iya kai mamaya Russia da ita musunta aniyar kai mamayar a ƙarshe dubban masu zanga-zanga wanda galibin su matasa ne mata da maza sun gudanar da zanga-zanga a jihar Hamis domin nuna kin jinin juyin mulkin soja na bara tattakin da mutanen suka yi a kan manyan titunan Khartoum da ma wasu manyan biranen kasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji al'ummar Sudan na ci gaba da juye-juye hali da suke yi a cikin Khartoum da arewacin kasar da kuma jazira da ke gabashin Darfur har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo ƙarshen juyin mulkin al-Burhan da kuma tabbatar da tsarin demokradiyya ta wayewa yayin da suka lullike tutocin Sudan da hotunan mutane da aka kashe a cikin arangama da 'yan sanda a zanga-zangar da aka gudanar a baya suna waƙoƙin kin jinin juyin mulkin masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin farar hula ta jagoranci ƙasar wadda ta dakatar da matakin kai ga bin tsarin demokradiyya
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yanzu dai an shafe fiye da shekara guda babu wutar lantarki a garin Maiduguri da kewaye da ke jihar Borno sakamakon zargin da ake yi na cewa wasu mayakan Boko Haram sun lalata wutar lantarkin. Wannan rashin wutar ya jefa mutane da dama cikin halin kakanikayi musamman masu sana'a da wutar lantarkin ga rahoton da wakilin Haruna Dauda ya aiko mana
a yanzu dai an shafe fiye da shekara guda babu wutar lantarki a garin Maiduguri da kewaye sakamakon zargin da ake yi na cewa wasu mayakan Boko Haram sun lalata wutar lantarkin wannan rashin wutar lantarki dai ya jefa mutane cikin halin kakanikayi musamman masu sana'a da wutar lantarkin wanda wannan lamari ya zama musu alagagai so da dama dai ana gyara wannan wutar lantarki kuma aka baiwa wani bangare wutar amma mayakan Boko Haram din sukan sake lalata wutar wanda alamu wannan lamari ya wuce tunanin mutum wani lokaci dai yayin gungiyar Boko Haram din kan dasa mabumai a hanyar zuwa gyaran wutar lantarkin wanda kan tashi da ma'aikatar amma yi musu mummunan raunuka dan kuma ajali ya kira su kawo ƙarshen numfashin su wannan lamari dai babban damuwa ne a jihar Borno wanda har gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya boka kan irin wannan matsala da jihar Borno ke ciki
magana wutar lantarki wani abu ne wanda yana hana ni bacci kullum dare da na ce wa sirru kaula kuma wuce haro wuri innahu alimun bi zat ko nayi magana ko nayi shiru ne ko nayi magana Allah ya sa abin da ke fukata ko mu bacci ba wannan na lamarin na nefan nan wani al'amari ne wannan rawa ya kai lokacin da yana jin kunya har in shiga wajen press da ni complaint akan nefan mun fara gyara shi kuma muna kan yin jama'a ya hakuri talaka ba zai yaya samu yayi marka dai ba talaka ba zai samu wuta amma ya hakuri ina ma al'usuru yusra duk abin da an gan cewa yayi masa insha Allah zai bude a gaba
to ko ta ya wannan rashin wutan ya shafi ma'aikatan aikin jarida ga Malam Ahmed Mari da abin da ke cewa
gaskiya wannan abun ya samu matsala sosai kamar mu especially mu yan jaridu kaga kullum ana son wayan kai zama yana caji don akwai emergency call da wasu abubuwa kuma datan ka kullum a kunne dole ka nemi kullum wayan kai zama yana aiki amma yanzu daga doke wutar nan zuwa yau na canja kan generator guda uku kuma kowane generator 32,000 kudin shi kenan banda maganan kudin aiki banda maganan generator da bakin mai da zaka yi servicing generator 25 ko ni 1 liter na abin nan shi din ma juyensa uku 55 days shi ma an kai lissafi ba karamin kudi ba kuma an ka lura har yanzu ba wai hanyoyin kudin shiga sun karu ko wani abu ba gaskiya wannan al'amarin muna neman gwamnati dai da masu ruwa da tsaki a yi kokari dai don a yi maganin wannan rashin tsaro na Boko Haram.
Sun ma masu gyaran laturo ne sun kuka kan irin karancin wutar lantarki da suka ce wannan ya sake jefa cikin halin kakanikaye kamar yadda Malam Ibrahim Haruna ke cewa.
Da mafi yawa talaka ne suke kawo mana aiki mu ci abinci to yanzu ya zama ba wutar kwata-kwata ayyukan da duk sun tsaya da wuya dai abinda da kullun zaka kalli busy ana kawo mana ayyuka lawu dai muna nan dai muna lallaba da yake da sun san akwai ba haka ake ba yanzu kuma canjin yanayi ne sun riga sun san da mu hanyar wutar na shine hanyar cin abincin mu kuma yanzu da babu muna nan dai mun zuba ido mu kalle mai Allah zai yi ciki
dukan hasbitoci dake cikin birnin Maiduguri dake waye dai na fama da irin wannan matsala sakamakon cewa ana amfani da wutar lantarki wajen aiwatar da wasu aikace-aikace. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabiyu, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger inda shugaban kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross Peter Morir ya gudanar da ziyara a jihohin Tillaberi da Jifa don duba halin da jama'a ke ciki a waɗannan yankuna masu fama da matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Wakilin muryar Amurka a yammai Sulemu Mani Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A tare manema labaran da ya kira, shugaban kungiyar agaji ta Red Cross ya sanar cewa bayan ganawa da hukumomin Nijar, wannan rangadi ya bashi damar sanin zahirin girman matsalar tsaron da ake fama da ita musamman a yankunan Difa da Tillaberi da arewacin ƙasa.
Protection des populations dans ce sens on a discuté.
Peter Morir ya kara da cewa batun baiwa al'umma kariya na daga cikin ayyukan da suka dauki hankalinmu. Mun kuma tantauna hanyoyin hada mutane da ƴan uwansu da batun da ƴan gudun hijirar cikin gida zuwa matsugunansu na asali ga waɗanda ke fatan samun tallafi domin komawa kan ayyukansu na yau da kullum. A nan Nijar, kungiyar CICR na da wani babban shirin farfaɗo da fannin tattalin arziki da na rayuwar jama'a. Ba da tallafi a fannin kiwon lafiya, ruwan sha, sannan yanayin karancin abincin da ake ciki shi ma abu ne da muke ɗauka da muhimmanci. Saboda haka ne muka shafa lokaci mai tsawo muna tantaunawa a kansa a tsawon wannan mako.
La réhabilitation physique de personnes handicapées, c'est un travail important.
Peter Morir ya ci gaba da cewa ƙarfafa gwiwa ga mutanen da ke da nakasa domin ba su damar tsayuwa da kansu na daga cikin ayyukan da suka sa gaba a yanzu haka a dukkan jihohin ƙasar nan. Kuma abinda suka gani a cibiyar na kasassu da ke Agadez a yayin ziyararsu ta jiya na nuna alamun samun nasarori.
Les pays sahéliens représentent avec à peu près plus de 150 millions de budget cumulé au Niger, Mali, Burkina, Mauritanie.
A kowace shekara kungiyar Red Cross ko kuma CICR kan ware miliyan 150 na dalar Amurka domin ayyukan agaji a kasashen Sahel, yankin da ke matsayin na uku a duniya wajen samun tallafin wannan kungiya bayan Afghanistan da Syria. A cewar shugabanta, yana mai cewa za su gabatar da bukatun jama'ar wannan yanki a taron kasashen tarayyar Turai da na nahiyar Afirka da zai gudana a nan gaba domin neman gudunmuwar kasashen da ke da hannu da shuni.
Soutenir les pays du Sahel.
Rashin samun cikakkiyar damar isar da tallafi wajen mutanen da ke cikin halin bukata a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula na daga cikin matsalolin da jami'an agaji ke fuskanta a yanzu haka. Shugaban reshen kungiyar a nan Nijar, François Morillon, ya ce za su ci gaba da tuntubar dakarun gwamnati da na kungiyoyin ta da kayar baya ta yadda za su samu sukunin gudanar da aiki ba tare da wata fargaba ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulemu Mani Barma, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rasha da Belarus sun kaddamar da atisayin haɗin gwiwa a wani sabon mataki da ake ganin hukumomin Moscow ke yi na nuna ƙarfin soji a kusa da iyakar Ukraine, yayin da Amurka ke ƙara ba ƙawayenta na nahiyar Turai tabbacin cewa akwai tsauraran takunkumai da za a kakaba wa Russia mujinta mai Ukraine din inda har shugaba Biden ya gana da shugaban gwamnatin Jamus kan wannan batu yau batun da zamu tattauna akai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka wannan mako sunana Mahmud Lalo wasu manyan komandojin Russia sun isa Belarus a ranar Laraba dan su sa ido kan dakarun Russia 30 da suke atisaye da takwarorin su na kasar ta Belarus wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun dauka dan nuna karfin sojin su akan iyakar Ukraine ita dai Russia ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 hada da jiragen yaki a kasar ta Belarus dan shiga wannan atisaye na hadin gwiwa wannan dai shine mataki na baya-bayan da ke nuna barazana ga kasar ta Ukraine wacce babban birnin ta na kirke da tazarar kilomita 210 daga kudanci kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaki zuwa baharin aswad tare da jibge dakaru sama da 100 akan gabashin iyakar ta da Ukraine a nasu bangaren hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10 inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkao makamai masu linzami da kawayen kasar ta Ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa ita dai Russia ta ce za ta gudanar da atisaye na hadin gwiwa da Belarus ne dan dakile duk wata barazana da ka iya kunno kai wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Russia inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wannan rikicin ruwan sanyi
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine.
Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Russia da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine din kariya. A halin da ake ciki, Burtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri, don gudanar da ayyukan jin kai ko da Russia za ta mamaye Ukraine. Tare da tattauna kan yadda dakarun Burtaniya za su tallafa yayin da Russia take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaiwa shugaba Putin ziyara. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da kawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika sakatarin harkokin waje da na tsaron Burtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorin su. Tuwa kuma farkon makon nan ne shugaba Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz suka yi wata ganawa inda shugabannin biyu suka amince da daukan tsauraran matakan saka takunkumi akan Russia idan har ta mamaye Ukraine.
Today the Chancellor and I discussed our close cooperation, developed strong practices.
Biden ya ce a yau mun tattauna tare da shugaban gwamnatin Jamus kan haɗin kanmu, mun kuma tanadi wasu jerin takunkumai da za su nuna matsayar kasashen duniya. Muddin Russia ta tsokani Ukraine ta hanyar mamaye yankinta. Ina kuma so na nuna godiya ga Jamus da sauran abokan hulɗarmu a gabashin nahiyar Turai da kungiyar tarayyar Turai kan irin rawar da suka taka wajen tabbatar da haɗin kai. Mun cimma matsayar cewa ba za mu lamunci mamayar da Russia ke shirin yi ba.
We're in agreement that it cannot be business as usual if Russia further invades.
Shi dai shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya goyi bayan kalaman na Biden, amma bai zira jiki ba kan batun dakatar da gudanar bututun gas na Nord Stream wanda ke ba Jamus gas da sauran kasashen nahiyar Turai.
Possibly this is a good idea to say to our American friends. We will be united.
Scholz ya ce muna masu tabbatarwa da abokanmu Amurkawa cewa kanmu zai kasance a haɗe, za kuma mu ɗauki matakin a tare ta hanyoyin da suka dace. A ranar Lahadi dakarun Amurka 1,700 suka isa yankin kudu maso gabashin ƙasar Poland da ke kusa da Ukraine. Kodayake shugaba Biden ya yi amana cewa har yanzu akwai hanya ta diplomasiya da za a bi wajen warware wannan matsala. Sannan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO ba sa kallon matakin soji a matsayin zaɓi na farko. Sun sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Boda'in Kaibo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Ta ce duk wani bincike akan shigo da gurbataccen man fetur Najeriya, gwamnati ta ce wai za ta yi, kawai bata lokaci ne da yaudarar 'yan kasa, domin waɗanda suka shigo da man nan kowa ya san su, kuma ba hukuntuwa za su yi ba, kawai a biya diya ga waɗanda aka ɓata wa motocinsu shine kawai mafita, sauran hukuncin kuma sai a kotun Allah. Sakonmu daga bayan fito ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce sun sani cewa alƙawari abin tambaya ne a ranar kiyama, amma sai gashi mun zaɓe su muna dariya, suna mulkarmu muna kuka. To amma alhamdulillahi, tunda dai duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko mun samu sa'idar rayuwa. Sako daga kawo mai ruwa Bajo gaya ce, hakika dokar da majalisa ke son kafawa kan masu kwashe kudin gwamnati su tafi waje neman magani, dauri ko taron miliyoyin kudi, hakan yayi daidai. Muna fatan wannan doka a samar da ita nan ba da jimawa ba, kuma ya aiki da ita. Sako daga Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam biyoyin Hausa, ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa 99 da ka kawo wa al'ummar jihohin Zamfar da Kaduna da Katsina da Sokoto da Maneja, sakin har-har da 'yan ta'addan fashin daji suka matsa wa rayuwarsu, amma gwamnatin Najeriya da jami'an tsaronta sun gaza lalubo hanyoyin taka musu birki, kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi. Sai sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, ta ce assalamu alaikum biyoyin Hausa. Shirin babban bankin Najeriya na samar da tsarin da zai bunkasa tattalin arzikin Najeriya da kuma farfado da darajar naira, hakan abin ayaba ne, daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haka ta cimma ruwa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Baban da ta kaice a jiya na min shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa, tare da gargadin yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rashan. Da yake bayani a wata tattaunawar talabijin da shirin labarai NBC ta Amurka, Biden ya ce Amurkawa su bar kasar yanzu. Muna magana ne akan ɗaya daga cikin kasashe mafiya ƙarfin soja a duniya. Wannan wani mawuyacin lokaci ne, kana abubuwa ka iya rincaɓewa a cikin gaggawa, in ji Biden. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu, haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a lahiyar, misalin samun kayan yin gwaji, ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa, in ji Dr. Mashidiso Muwete, yana faɗa a jiya Alhamis. A ƙarshe, jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Candlelight mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa akan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaben kasar da za a yi shekara mai zuwa. Shugabannin jam'iyyun adawan guda 6, wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta Cambodia National Rescue da aka haramta, sun faɗa wa sashen harshen kasar na Radio RFA cewa sun sa ran za su kafa kungiyar haɗaka da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wanda aka shirya yi a farkon watan Yunin bana, amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Dole Ladas Rasham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama, a saurari shirin yau da gobe.